take it down, Pony. Buy a shaker, yay, this key up.
Oh, my zaggy.
Gotta come, Pony. Gotta shine, and the other two ready to teach you.
Oh, okay.
Gotta get down, Pony.
Buy a shaker, yay, this key up.
Gotta get down, Pony.
Pull a hammer, the lamb, what they are. Then go see.
Gotta get down, Pony.
Then do buy a jury, how I done something.
Gotta get down, Pony. Bola Ahmad
take it and kasa ya ce in nesa zuwa kusa
Bola Ahmad
aya hakuri dai nesa za ta zama kusa
Bola Ahmad
ya ba mu mai gyaran kare a wahala gare yin kunduwa
Niki tan kware aya shakkar yayi gaskiya
ko mai zaki
kar ka kware gara shine aniyar ka mai karfin lamba
da bar kasa wannan safan da kana yanzu
Bola Ahmad
abubuwan na da tsauri kuma a gawa yanzu
Bola Ahmad
dan karka fafudin sirbe zuwa bani
Bola Ahmad
ya hakuri jin dadi na gaba garkiya sai tai zabu
Niki tan kware baya shakkar yayi gaskiya
ko mai ciwo
karka kware gara shine aniyar ka mai karfin lamba
kaso wato bola dan amar karka kware
Bola Ahmad
karka bi maro danin jama'a ka kula sarai
Bola Ahmad
ci tai makon dan bai jama'a wahala gare kai babu mai karfin lamba
Niki tan kware baya shakkar yayi gaskiya
Bola Ahmad
karka kware gara shine aniyar ka mai karfin lamba
Oyoyo muna maka oyoyo
baba tinin bum
oyoyo kazanawa oyoyo
baba tinin bum
shakundum hana mana mi wayo
baba tinin
kage shi ya riga wa mai koyo
baba tinubu
kai kuma sautin aswaji bai daya
sai ja gaba sai ku kwana
sanawa ga guzure na garkiya
sai ja gaba sai ku kwana
sai hanka ka tunayin yi walkiya
sai ja gaba sai ku kwana
Allah mu kai wa godiya
sai
kammala an yi safiya
sai ja gaba sai ku ba
to ayau dai babu tunun buna gida
sai ja gaba sai ku ba
shi ga gwamnan mu dubu jiran guda
sai ja gaba sai ku ba
kan tunawa ne a cikin hada hada
sai ja gaba sai ku ba
ku ce sai malan duk sai tunun
sai malan duk sai tunun
kan zuna babu gargada
sai malan duk sai tunun
basarake ubun gida
sai malan duk sai tunun
dangi arzikin gida
sai malan duk sai tunun
mulki baraban guda
sai malan duk sai tunun
gado dan mahasada
sai malan duk sai tunun
mata su kamada
sai malan duk sai tunun
gado dan bugado ku masu bace na daku ai ruwa na mama ku yanzu lunguna saku namu ne yake eku mun bi jami'ar doku ku amsa
eke sanne
amoza
eke sanne
atafa
eke sanne
da amsa
eke sanne
siyasa
eke sanne
mun nausa
eke sanne
na ta gara baya zama barna kun ka rike aikin ka bola tun nubu manyar da sansabe mai kyau da mutan yawa
gara ba shi zama
na gode na gode basarake ne
ja gaba ce gode
mun yarda da namu da Allah ne
ga wanda ya gaggani
mai gidan kai da mai gida te ku kullum daga hada maganin yan gada gada shi ta kallon ka ga kana kyalayen gata gata nan muna a bayan ka ga munan masu girma ku tare nan aswajin ba aswajin
aswajin ma aswajin
bola shugaban kasar ta
bola shugaban kasar ta
gabara nan da lodayin dabu
aswajin ma aswajin
ai ta gyaran kasa ya fushi
aswajin ma aswajin
garkuwa zurjalale ya bamu
aswajin ma aswajin
gafa saje gudu gudan gimu
aswajin ma aswajin
gafa gurzan likita mun samu
aswajin ma aswajin
ikon Allah sai ka nuku yaro ma ya bululu sun fasin yan kwallo za ku yi murna yan kallo bola ahmar dan baiwa dan shi baya gaugawa kafafu domin tsaiwa in ka ji rukum sai zawa turanci ko turawa gyara zabi dan kowa ba ma shakka
lallai ba ma shakkar yan ganye
duka dauka
ku fade mu fade duka dauka sulahi
ku sai mi marka
sai tunnabu kauce kauce
la ashuwaju omologo omologo
ashuwaju
omologo omologo
ashuwaju
onori onoto onori tuigi onori tunima onori ananu ashuwaju miyenju awa onote damu ashuwaju tulushe onote nishadui imwe awa onote awaji baje imi awa eleke imi awa labosi olori ihirere olori tinjirere olori tofiwa pere ashuwaju todewa pere jagaba todewa pere yarabawa hausawa nace aswaje tutayi
nace aswaje tutayi mata
wasu sun sau mota kanta
aswaje tutayi mata
kabiyo su jirgi mai mota
aswaje tutayi mata
da fito na kwarai baya tamta
aswaje tutayi mata
jagaba cancanta
aswaje tutayi mata
ke kadai tayar mota
aswaje tutayi mata
sai tunubu mai data
aswaje tutayi mata
zantiya ita ce zabta
aswaje tutayi mata
jini layin alta
aswaje tutayi mata
kawa ne fata
aswaje tutayi mata
tutayi tutayi
aswaje tutayi mata
thank you beta
aswaje tutayi mata
gode ga sabon malan no
NSA
ga NSA na
NSA
ga dan bandil na
NSA
fada da cikawa kenan I'm not gonna let you go.